الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه Mama da kin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am
kamar mutaya masu tahiya ne suka zo ni gari da su yi sallah suka shigo wani masallaci to da suka zo a koni ya karatu malura da suka kare ya ce musu a me yasa suka yi sallah ba su tambaya ba
na'am
wai dalilin saboda lokacin sallar su bai riga ne ya kusa yi su kuma sun zo sun fara matafiya ne masu tahiya ne dole ne sun tambaya
wai misali ɗan bulaguro ne suka yada zango a wani gari da suka ga masallaci suka shiga suka yi sallah wani da suka tarar da shi a nan masallaci wanda akwai alamar malinta tare da shi alhali kuma ba malami ba ne na hakika sai yake ce da su wani ya sa ba su nemi izini ba da za su yi sallah a masallaci abin da ya kamata su ce masa dan ba naka bane abin da yake mulkinka shine in za a yi amfani da shi sai an nemi izini abin da yake ba naka ba maganar neman izinin ka ma bata lokaci ne iya abin da su ce ya kamata su ce masa masallaci ɗakin wane ne ɗakin Allah ne an gane ko tun da ɗakin Allah ne shi ya ba mu izinin cewa mu shiga mu yi sallah a cikin shi ubangiji ta'ala ke cewa fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa anis salati wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar Ubangiji ta'ala ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa'a Ubangiji ta'ala ya ba da izini game da wato ɗaukaka wato ɗakunansa ta ɓangaren gini kenan ko misali an gane ku nan kenan kaga gina masallaci kanshi Ubangiji ta'ala shi ne ya ba da izinin a gina sai ya ce wa yuzkara fi hasmuhu kuma ya ba da izinin a ambaci sunansa wanda sallah zikiri ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan kaga wannan izinin da suka samu izini ne suka same shi daga saman bakwai Ubangiji ta'ala sai ya ce yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal an gane ko rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar Ubangiji ta'ala ya ce wasu mazaje wanda saye da sayarwa kun gane ko kasuwanci ko wani saye da sayarwa kulla wata alaka ta mu'amala Ubangiji ta'ala ya ce ba ta shagantar da su an gane ko ma'ana suna rayar da waɗannan masallatai na Ubangiji subhanahu wata'ala safiya da maraice. Da yace wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asr. Waɗannan mazaje waɗanda al'amarin duniya baya shagaltar da su, Ubangiji ta'ala yace su ne suke tsarkake shi a cikin waɗannan masallatai safiya da maraice. Kuma a nan ina dalilin da ya taba cewa wani ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nemi izinin shi zai yi sallah. Kar mu manta hadisin Khallad ibn Rafi ya gabata, wanda ya shigo masallaci, da ya shigo masallaci ya kabbara sallah ya bubbuga, bayan ya gama ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama. Manzon Allah ya maida masa sallama ya ce, koma ka sake sallah ba sallah ba kai. Har sai da aka yi sau uku, a ƙarshe ya ce, ya Rasulullah, ban iya wata sallah in ba wannan ba, sanar da ni kamar yadda Allah ya sanar da kai. A takaice a nan shin da ya shigo ya nemi izini kafin ya yi sallah? Bai nema ba. Don haka in ka shiga masallaci ba maganar ka nemi izinin wani, daki ne ka shiga na Allah, kai kake da cancanta a matsayin ka na mumini game da rayar da wannan masallaci. Ko wanda ya gina masallaci bai yadda mallakar masallaci ya hana wani musulmi cewa ba zai shiga ba ya yi sallah. Daga ran da ka gina masallaci, wannan ya fita daga cikin mallakarka. Ko talauci zai kashe ka, maganar wannan masallaci na ka saida bai taso ba, ba naka bane ba. Abinda kake da mulkin shi shine kake iya yin yanda ka ga dama a cikin shi. Su lokacinsu daban, shi wannan matafiya ne, lokacinsu daban. An gane ku? Lokacinsu daban, matafiya ne. Su in lokacin sallar su bai, wato su tasu ta yayi. In dai lokaci ya riga ya shiga, ko da ku lokacin ku bai ba, mutum in ya shigo zai yi sallah a masallacin ku, ba ku da ƴancin da za ku hana shi. In dai kamar misali na abu ne haka ya zo ya wuce, amma kamar misali wasu jama'a ne wanda masallaci ne yana da limami ratibi, an kayyade lokacin da ake zawa a yi sallah, to bayyana cewa wasu jama'a su zo su keɓance, su zo su ce su ma su keɓance wani lokacin su, duk in lokacin yayi za su zo su yi sabanin wadancan, wannan shi bayyana cewa domin akwai raba kan jama'a. Amma wannan dama ce ta bada, katari ne aka yi, wannan to ba ku da ƴancin da za ku iya hana su. Na'am. Wai misali kamar filaye da ɗan kasuwa yake saya, ya manta da su zuwa wani lokaci in sun yi kuɗi ya ƙaru, ma'ana in sun yi daraja ya saida, shin akwai zakka a cikinsu? A nan abinda muke so mu sani, in ya kasance wani ɓangare ne daga cikin saye da sayarwar shi, sayan karuka in sun yi daraja ya saida, to duk shekara kowane kare sai ya masa kima. An gane ku? Misali kai kana da shago, kana sayar da kayan abinci, kuma a wannan ɓangare kana sayan gidaje da karuka kana saidawa. Idan ka saya yau ko gobe ka ga riba saidawa za ka yi, to wannan ita ma wata sana'ar ka ce ta daban. Idan lokacin zakkar ka yayi, kowane kare da kowane gida sai an masa kima, ka hada da kayan shagonka su ma kai musu kima, da wani bangaren kasuwancin ka na daban shi ma kai masa kima, ka hada da kudin da yake aljihunka ka fitar da zakka. Misali waɗannan karuka ka sai su jikka 500, lokacin zakkar ka yayi, kowane kare in an daga shi a gulguje za a iya bada miliyan guda, to ba maganar ka ɗauke shi a kuɗin da ka saye shi, ƙimar shi ta wannan lokaci haka za ka ɗauke shi. Wannan ita ce magana mafi inganci, ba yanda ka saya ba za ka ƙimanta, yanda ake saida shi a wannan lokaci haka za ka ƙimanta shi. Amma ka saye karuka, ka saye gidaje a matsayin ƙadara ne, ko da al'amura suka kai su kawo kenan, kana da ƙadarar da za ka iya saidawa ka biya bukatunka, to wannan in lokacin zakka yayi ba maganar ai musu kima, in dai a matsayin kadara ne ka saye su. An gane ko? Ka saya ne, kadara ce ka aje, ran da ka buƙaci kuɗi ka saida, ba dan kawai kana saye da sayarwa bane, to wannan ba maganar ai musu kima. yawa bai kebanta ba da kare ko da gida. Dukkan wata kadara in dai ka saya a matsayin kadara ce ka aje ran da ka bukaci kudi ka saida, to wannan kasancewar ba maganar ai musu kima a fitar musu da zakka. Amma in ya kasance ka saya ne domin saye da sayarwa ko ma wani abu ne, to wannan kasancewar akwai zakka a kanka. Kamar yadda bayani ya gabata cewa a cikin dawakai da bayi babu zakka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Haka nan gidaje babu zakka na shiga ko na haya, babu zakka a cikin su. To amma yau sai ya kasance sana'ar ka shine sayen dawakai da sayar da su, to in lokacin zakkar ka yi kowane doki sai ka masa kima. Idan sana'ar ka bayi kake saya kake sayarwa, in lokacin zakka yi kowane bawa sai ka masa kima. Wannan bawa yayi miliyan 5, wannan yayi miliyan 10, wannan yayi miliyan 2, wannan yayi miliyan 3. A yanzu in sayar da shi za a yi kina, haka za ka musu kima a wannan lokaci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul hajji. Mun tsaya ƙarshen wato babi na 132. Kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 133. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله وابن عمر الأمري النافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حا وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هو الحمداني الكوفي قال حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة هو حماد بن أسامة وعقبة بن خالد وأبو دمرة. Wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne na musamman. Hal yabitu ashabu sikayati aw ghayruhum bi makkata layali yamina, wai shin ma'abuta shayar da alhazzai waɗanda suka gaji wato kula da shayar da alhazzai uwaye da kakannu su ne wato Banu Hashim. Aw ghayruhum, ko kuma wasu kamar misali marasa lafiya ko makiyaya ko waɗanda suke da wata sana'a ta musamman, an gane ko wanda jama'a suke da bukatarta. Shine yace shin wai za su iya kwana a Makka a cikin kwanukan Mina, ma'ana su ki kwana a cin Mina su zo Makka su kwana? Kwanukan Mina kamar yadda bayani ya gabata kwanuka ne guda uku, 11 ga watan Zulhijja da 12 da 13, an gane ko? Wanda ƙarin bayani zai zo nan gaba dangane da hukuncin kwana a Mina a cikin waɗannan kwanuka guda uku. To anan baban malam ya buɗa shi wato akan fuska ta tambaya, wai shin waɗanda suke masu shayar da alhazzai, an gane ko, kenan irin su Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato da ƴaƴansa da wasu su kenan waɗanda suke da uzuri kamar marasa lafiya an gane ko da makamantan su wanda wani uzuri ya gitta musu shin wai za su iya kwana a Makka a cikin kwanukan Mina 11 12 13 sun yi kwana a can Mina to shine anan malam ya shigo da hadisin wato Ubaydullah ibn Umar daga Nafi daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame wannan kenan sanadi na farko dukkan hadisin ɗe ne illa kasancewar yana da hanyoyi daban-daban sune gaba daya anan malam ya jimulce mana hanyoyin sanan ya biyo da hanya ta biyu riwaya ta Yahya ibn Musa daga Muhammad ibn Bakr daga ibn Jurayj daga Ubaydillah daga Nafi daga ibn Umar Allah ya kara musu yadda cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini gawa manzon Allah ya ba da izinin karin bayani zai zo nan gaba sannan hanya ta uku shine riwaya ta Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr an gane ko shi kuma daga mahaifinsa shine Abdullah ibn Numayr wanda bayani ya gabata idan kaji al-Imam al-Bukhari ya ce qala haddathana ibn Numayr in a farkon sanadi ne to dan yake nihi shine Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr al-Hamdani al-Kufi idan ku ba a farkon sanadi bane kaji ya ce qala haddathana ibn Numayr to abin da yake nihi shine mahaifi kenan Abdullah saboda shi dan Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr al-Hamdani al-Kufi ɗaya ne daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari wanda ta yanda zaka bambanta su dan kenan shi yake da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin kuma sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr kenan in a farkon sanadi ne qala haddathana ibn Numayr sai mu ce Muhammad ne ibn Abdullah ibn Numayr idan ku ba a farkon sanadi bane sai mu ce to Abdullah ne shine anan Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa anna al-Abbas radiyallahu anhu lalle al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'zana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li yabita bi makkata layali yamina min ajli siqayati wato ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya kwana a birnin Makka a cikin kwanukan Mina saboda shayarwar da yake ma al-Hazzai an gane ko wanda shayarwar wannan wani matsayi ne wanda yake na daban an gane ko wani mukami ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake bance su da shi kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa aj'alatum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi alqawmadh dhalimin to shine yace min ajali siqayati wato saboda shayarwar da yake ma al-hazzai anan mi zamu iya dauka na darasi a duk lokacin da kake karkashin wani kuna da shugaba to baya dacewa ka kadi gaban ka ka aikata wani abu ba tare da neman izinin sa saboda wannan aiki na haji akwai shugaban haji shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyama a duk shekara sai an nada amirul haji ma'ana shugaban al-hazzai gaba daya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bude Makka da yaki a shekara ta 8 a shekara ta 9 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da Abu Bakar akan jama'a ta mu'minai domin aje ayi haji a wannan shekara ta 10 shine matsayin shugaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kenan anan baya dacewa idan ana tafiya tare kuna da shugaba to baya halatta ka kadi gabanka ka aikata wani abu face sai ka nemi izinin shugaba. Wannan karantarwa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ga mu'minai a cikin Alkur'ani. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ba da shaida masu neman izinin shugaba, to waɗannan su ne waɗanda suke da imani, imani wanda yake na gaskiya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'zanuka li ba'd sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim innallaha niku wallahu ni innallaha ghafurur rahim. Ubangiji Ta'ala ke cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, kusan da cewa mu'minai kadai waɗanda suka yi imani, imani na gaskiya. Ubangiji Ta'ala ya ce su ne waɗanda suke imani da Allah da manzansa. Sai ya ce wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, in har sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani al'amari mai tattara su, kenan wani abu wanda ke akwai maslaha ta musulmi a ƙarƙashinsa. Ubangiji Ta'ala ya ce lam yadhhabu hatta yasta'zinu, ba sa tafiya su shiga sha'aninsu sai sun nemi izinin shugaba, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Ta'ala ya ce fa idza sta'zanuka li ba'd sha'ni, in har sun nemi izininka ga wani sharin lamarinsu wanda yake banta da su. Ubangiji Ta'ala ya ce fa azalli man shi'ta min, Allah ya ce ba wanda kaga dama izini daga cikinsu. A nan shugaba an ba shi wuka, an ba shi nama, sai wanda ya ga dama zai ba izinin. Don haka idan kuna tattaunawa ana wani taro ga shugaban taro, idan zaka tashi sai ka nemi izini, kuma in ya hana ka izinin kar ka samu damuwa, saboda yana nuna cewa zamanka akan wannan tattaunawar akwai muhimmanci a cikin shi. Don haka Allah ya ce fa'azan liman shi'ta minhu, ka ba da izini ga wanda ka so daga cikinsu, wanda ka ga dama ka ba shi izini. Kenan mafhumul mukhalafa, wanda baka ga dama ba kuma ka hana shi. To don haka a nan shi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib aikin shi ne shayar da al-hazzai, wanda ya gada uwaye da kakanni tun an gane ko. To don haka a nan da zai koma Makka domin ya ci gaba da wannan aiki nashi na shayar da al-hazzai, sai da ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace anna al-Abbas radiyallahu anhu, lalle Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda, ista'zana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li yabita bi Makka, dan ya kwana a Makka, layali Mina, wato a kwanuka na Mina, min ajali siqayatihi, wato saboda shayarwar da yake ma al-hazzai. Kaga shi musulmi shi yake da komai da komai dangane da abin da ya shahi tsari na rayuwar duniya da kuma al'amari wanda yake na makoma lahira. Karantarwar addini ta wadaci musulmi, baka bukatar komai a wajen kowa, duk abin da ka sani musulunci ya riga ya tsara mana shi, sai dai kawai in dai karancin fahimta da tunani wato ya hana mu gano. Kuma anan abin da zamu fahimta anan da yace min ajali siqayatihi, wannan ita ce illa, ba haka ba kawai dan san kai shi Al-Abbas ya nemi izinin cewa ya je Makka ya kwana, a'a, saboda wannan uzuri nashi ma'ana shayar da al-hazzai. To dan haka wasu malamai sai suke ganin cewa wai wannan ba da izini kawai ya takaita ga Al-Abbas, banda Abbas baya halatta ga kowa wato ya nemi izini ya komo Makka ya kwana. Malamai suka ce wannan dakilewa ne, abu daya rashin fahimta ne, an gane ko. Ma kaida suka ce al-ibra bi umumin lafzi la bi khususis sabab, nan kasancewar shi Al-Abbas wato anan iya uzurinsa ne na shayar da al-hazzai, don haka duk wani wanda yake da uzuri, an gane ko, uzurin da ya cancanta ya kwana a Makka, to wannan ba laifi yake iya kwana. Don haka jumhur malamai sun tafi akan cewa makiyaya suna da 'yancin da suna da damar da za su zo su kwana a Makka, wanda suna da ƴancin da za su tafi wato wajen kiwonsu ba sai sun kwana a nan Mina ba. Kenan idan an sabko an zo an yi jifa a ran tarar wannan a ran 10 ga wata, idan aka zo aka yi dawaful ifada, to suna iya kora dabobinsu su tafi can dajin da za su je su yi kiwo ba sai sun dawo nan Mina sun kwana. Micece hujja anan saboda uzurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Al-Abbas ibn Abdul Muttalib cewa yana iya kwana a Makka domin shayar da alhazai, wannan uzuri ne. Kenan duk wani uzuri ana iya kiyasta shi akan haka. Haka marar lafiya, haka malamai suka ce mutumin da yake da dukiya yana tsoron tozarta wannan dukiya ta shi, shi ma ba laifi yana iya komowa ya kula da dukiyar shi. To dan haka anan kasancewar malamai a wancan lafazi na farko cewa rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi rangwame ga Al-Abbas yazo ya kwana a Makka domin shayar da alhazzai. Don haka anan malamai suka ce kwana Amina 11, 12, 13 wannan wajibi ne, dole ne mutum ya kwana a nan Mina. Duk wanda ya bar kwanukan Mina to dole sai ya bada fidiya. Wasu malamai suka ce duk mutum kowane yini da kabari to jini ya cancanta akan ka, ma'ana sai ka yanka dabba. Kenan kwana 11, 12 in nihin gaggautawa kake wannan kwanuka biyu idan baka yi su ba, to iya abin da yake kanka sai ka yanka raguna biyu ko kuma abin da yake sama da shi. Idan ko kana da nihin kenan jinkirtawa ran 13 kenan ya zaka yanka raguna 3. In baka da halin yanka raguna guda 3 kenan me yake kanka shine ka ci yadda miskinai, zaka ci yadda wato miskini wato 6, an gane ko? Shine kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake cewa a can da yake cewa faman kana minkum muridan aw bihi adhammi ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sadaqa anan abinda ake nihi shine ciyar da miskin, ko kuma kenan kai azumi 3. Kenan in kana nihin gaggautawa wannan kwanuka biyu da baka yi ba Amina, kowane yi ne sai kai azumi 3 a madadinsa, an gane, domin kowane kwanan zaune yake da gindin kansa. To duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa a kwanukan 3 gaba ɗaya idan ka bar su in ka yanka rago ɗaya wadatar, wannan kuma shine abin da jumhurin malamai suke kai cewa kwanukan Mina 11, 12, 13 wato wannan matsayinsa wajibi ne. Duk da cewa akwai waɗanda suka tafi akan cewa sunna ce, sunna ne kenan, wanda suka tafi akan sunna ne in ka bar su babu maganar wato fidiya akan ka, an gane ko? Domin shi abin da fidiya take zama wajibi akan mutum sai in mutum ya aikata wani laifi daga cikin laifuka na wanda ya dauki harabi, domin akwai mahzuratul ihram wanda bayani ya gabata akan su, irin su yanke farci, irin su aske gashi, irin su shafa turare, irin su rufe kai, irin su sanya dinkakken tufafi da sauransu. Kaga waɗannan abubuwa ne wanda aka haramta ma wanda ya dau harami da haji ko umra, idan ya aikata ɗaya daga cikin su to akwai fidiya akan sa, shine in ma ya yanka rago ko ya ciyar da miskinai ko kuma wato yayi azumi 3. To haka lokacin da mutum ya bar wajibi daga cikin wajibatul haji, idan ka bar abin da yake wajibi a cikin haji to akwai fidiya akan ka. Kamar kwana a Muzdalifa, wannan wajibi ne. Kwanukan Mina, wannan su ma wajibi ne daga cikin wajibatul haji. Dan haka kenan kowane kwana ɗaya in ka bari dole sai ka bada fidiya. To anan me ake nihi da kwana? Shine malamai suka ce mafi yawan dare. Mafi yawan dare. Yanzu idan aka kiyasta shi dare dai yana farawa wato da zarar rana ta fada, shikenan dare yayi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace thumma atimmu siyama ila al-layl. Sannan ku cika dare, ku cika azumi zuwa dare. Manzon Allah sai ya nuna mana farkon dare shine fadawar rana. Don haka anan al-layl kenan shine fadawar rana, da zarar rana ta fada to dare yayi. Idan ka kiyasta kenan daga fadawar rana zuwa hudowa al-fajr, za a samu awa 10. idan ka kwashe sama da awa biyar kenan ba a birnin Makka ba, wannan ba a Amina ba, kenan anan ka tafi yadda wato mafi yawan daren ka kenan ba a Amina ka kwana ba, kai rabi da rabi. Amma misali ka kwashe awa biyu ko awa uku a wani wuri can daban sannan ka zo Mina ka kwana, wanda mafi yawan awoyin ka samu awa shida ko bakwai ko takwas a nan Mina, to wannan ka kwana a Mina, za a iya kirga ka ga mutumin da ya kwana a Mina. To dan haka kenan duk mutumin da ya bar kwanakan Mina, iya abin da yake kansa wato shine fidiya kenan, matukar babu wani uzuri tare da shi. In akwai uzuri kamar shayarwa, kamar yanda su waɗanda suka gaji wannan aiki, ko wanda yake marar lafiya, ko mutumin da yake da wata sana'a kamar makiyayi, ko wanda yake ɗan wanda zai yi itace da sauransu, an gane ku? To waɗannan, ko wanda yake ku zai dawo ya kula da dukiyarsa, wannan kenan shi ba laifi a kansa ya dawo Makka ya kwana, kuma babu wata fidiya a kansa. Shine anan malam sai yake cewa taba'ahu Abu Usama, wato Abu Usama yama wato shine Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, wato mutaba'ar wannan hadisi, an gane ko? Daga Ubaydillah, wato yama kenan Abdullah ibn Numair, mutaba'ar kenan riwayar wannan hadisi daga Ubaydillah ibn Umar, an gane ko? Ma'ana lafazinsa irin lafazin kenan ibn Numair ne, wanda idan muka lura da wancan lafazi na Isa ibn Yunus, shi lafazin Isa ibn Yunus mai yace rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, shi kuma lafazin ibn Jurayj shi kuma mai yace cai annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama azina kenan li Abbas ibn Abdul Muttalib, shi kuma lafazin kenan Abdullah ibn Numair shi kuma sai ya ce anna al-Abbas radiyallahu anhu ista'azana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, shine anan yace taba'ahu Abu Usama, kenan Abu Usama yama Abdullah ibn Numair, wato mutaba'a akan riwayar wannan hadisi daga Ubaydillah, kenan lafazin sa kenan irin lafazin wato Abdullah ibn Numair. Haka nan Uquba ibn Khalid, an gane ku? Shi ma lafazinsa wanda ya rawaito daga Ubaydillah kenan irin lafazin da shi Ibn Numayr ya rawaito. Haka nan Abu Damra shi ne Anas Ibn Iyab. Babu rami da shi ma wa qala Jabir radiyallahu an rama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yawman nahri duha wa rama ba'da dhalika ba'da az-zawal. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر وابن كدام عن وبرة أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمه فأعدت عليه المسألة. قال كنا نتحين فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato shine lokacin da ya dace a yi jifa, jifar da ake kiranta da jifar shaidan, an gane ko? Lafazin jimar jam'i ne na jamra, in aka ce jamra kenan abinda ake nufi kenan waɗannan wannan rami wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ga yanda ake jifansu. Duk da cewa lafazin aljimar yana ɗaukan ma'anar tsakon kwani kenan duwatsu, an ambace su da aljimar saboda kenan da tsakuwa ne ake jifansu, don haka ake kiransu kenan aljimar. To shine anan ya ce babu rami aljimar, babi ne wanda ke bayani game da lokacin da ya dace a yi jifa. Jifa imma na farko na ran goma ga wata, ko kuma na sha ɗaya da sha biyu da sha uku, ko kuma baban yana bayani game da wato hukuncin jifar waɗannan ramuka. Shine Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya ƙara masa yadda ke cewa raman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawman nahri buha, wannan ya nuna mana kenan baban malam yayi shi akan wani lokaci ne ya dace a yi jifa shine anan kenan ya shigo da hadisin Jabir Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar layya manzon Allah ya yi jifa a lokacin hantsi an gane ku idan aka ce duha karka yi tsammanin cewa sai karfe 9 ko 10 shine lokacin zaka ake kiran shi duha idan aka ce duha hantsi da zaran wato rana ta hudu bayan hudowar ta aka samu minti 10 zuwa 15 to wannan lokaci shine ake kira da duha an gane ku to shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar layya kenan ran 10 ga watan Zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa a lokacin hantsi wanda kamar yanda bayani ya gabata jifa na ran 10 ga wata yake banta da aljamra al-kubra ma'ana babban rami shi kadai ne ake jifa sai yace warama ba'da zalika ba'da zawal bayan ran 10 ga wata wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa ne bayan gushewar rana bayan gushewar rana kenan don haka jifa na 11 da 12 da 13 ga wanda ke nihin jinkirtawa iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai bayan rana ta karkata kenan bayan rana ta gushe bayan azhar a takeici amma na ran 10 ga wata iya abin da yake sunna kafin azhar mutum ya yi jifa kenan tun lokaci tunda hantsi a wannan lokaci ake fara jifa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin hantsi manzon Allah ya yi jifa daga nan kenan har zuwa gushewar rana a wannan lokaci ake bukata a yi jifa na ran 10 ga wata amma mutumin da bai samu ba yayi da hantsi shin zai iya yi bayan gushewar rana kwarai da gaske ko da zuwa dare ne zai yi kuma babu komai akan shi na fidiya amma shi na ran 11 da 12 da 13 iya abin da yake sunna a yi jifa wato bayan gushewar rana tare da cewa wasu daga cikin magabata irin su Aba ibn Abi Rabah da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa jifa na 11 da 12 da 13 ya halatta mutum yayi kafin gushewar rana to in ya halatta kayi kafin gushewar rana kenan yaya kuma yafi dacewa kayi kenan kayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kenan suna maganar halacci an gane ku tare da cewa wasu malaman suna ganin cewa na 11 da 12 baya dacewa wato mutum yayi kafin gushewar rana amma na ran 13 sun yi rangwamen ba laifi mutum yakan iya yi kafin gushewar rana kamar yadda malaman Ahnaf akan haka suke irin su Ibrahim ibn Ismana Ishaq ibn Ibrahim su suna ganin cewa kenan na ran karshe kenan wanda yake da gaggautawa na ran 12 su suna ganin halaccin kafin rana ta gushe yakan iya yi haka nan na ran 13 ga wanda yake nihin jinkirtawa kenan kafin rana ta gushe yakan iya yi amma tare da cewa gaba ɗayan su sun tabbatar da abin da yafi dacewa kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi an gane ko to shine anan yace warama ba'da zalika ba'da zawal kenan bayan ran 10 ga wata ran sallah wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa wato bayan gushewar rana wannan hadisi kenan hadisi ne wanda yake mausul kamar yadda malamin yayi ta'liqin sa anan kamar yadda al-Imam Muslim ya wassala shi nan hadisi na gaba wato Mis'ar daga Wabara Wabara yake cewa na tambayi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda nace da shi mata armil jimar a yaushe ya dace na yi jifa an gane ko kenan wannan yana nuna mana zamanin da ya dace a yi jifa mata armil jimar yace a yaushe ya dace na yi jifa sai yace da shi idhara ma imamuka farmi yace idan shugabanka yayi jifa yace kai ma je ka kai jifa anan ibnu Umar ya kayyade shi da cewa idan shugaba yayi ba dan komai ba, dan kullun abinda ba a buƙatar wato saba ma shugabanni akan dukkan wani al'amari. An gane ku, sai dai in ya kasance akwai saba ma Allah ko saba ma manzon sa, to a wannan lokaci baya halatta a ma shugaba biyayya. Dan kar a samu wata hayaniya. Ibn Umar ya ce masa, idza rama imamuka farmi, idan shugabanka yayi jifa to i jifa. Kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mana wato hajji tana da shugaba, dole a samu amirul hajji. Sai yace idza rama imamuka farmi, idan shugabanka yayi jifa yace kai jifa. A wata riwaya shi wabara sai yace ara'aita ina akhara imami, yace ba ni labari ya Ibn Umar, in har shugabana ya jinkirta jifa yaya ya kamata in yi? Don haka a wannan riwaya sai yace fa'attu alaihi almas'ala, sai na maimaita masa tambaya. Kala sai yace kunna natahayyan. An gane ko? Ibn Umar sai yace masa, to mu dai mun kasance natahayyan, wato muna kirdadar wato lokaci wanda ya dace a yi jifa. Kenan kafin lokacin yayi, kamar irin yanda a yau idan kana jiran lokacin wani aiki yayi, zaka ringa diba agogo, sauran awa kaza, sauran minti kaza. To su kuma me suke nuna dibawa a wancan lokaci? Kenan gushewar saukar inuwa. Shine yace kunna natahayyan, wato mun kasance muna kirdadar wato lokaci wanda ya dace a yi jifa. Sai yace fa idza zalati shamsu ramaina, idan rana ta gushe kai tsaye sai mu je mu yi jifa. Kaga wannan kenan yana masa tambaya ne dangane da jifa na 11 da 12 da 13. To dan haka biyayya ga shugaba wannan abu ne wajibi ne, musamman in akwai wata hayaniya da matsala wadda za ta biyo baya. To koda abun maslaha ne, to anan abun da ya dace ka bar wannan maslaha domin kauce ma bannin da za ta biyo baya, wanda bayani ya gabata ka'ida ta malamin usul, dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha. Ije banna shi ake gabatarwa akan janyo gyara. Idan ka saba ma shugaba za a samu wata matsala tsakaninka da shi, to anan abin da ya dace kenan ka kauce ma wannan banna, kai dallati in yayi kai. Me yasa daga cikin magabatan kwarai waɗanda da aka samu shugabanni suna jinkirta sallah daga lokacinta, sai su yi sallar su akan lokaci a gida, sannan kuma in shugaban ya fito sannan sai su zo su bi shi a matsayin nafila kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su. In har an sami irin waɗannan shugabanni masu jinkirta sallah daga lokacinta, to sai ku yi sallar ku akan lokaci, sannan kasancewar in za su yi kuma sai ka fito ka zo ka bi su a yi. An gane ku? Ba dan komai ba, dan dukkan wata kafa ta fitina wato a tushe ta. To dan haka anan in ya zama tun shugaba kenan ya kasance akwai wata banna da za ta biyo baya, to abin da ya kamata a yi masa biyayya akan haka shine anan yace masa, idan shugabanka yayi jifa yace kai ma'i, yace sai na maimaita masa tambaya. Kana sai yace kunna na tahayyan, yace to mun kasance muna kirdadan lokaci na jifa. Fa idza zalati shamsu ramaina, in rana ta karkata yace sai mu je mu yi jifa. To dan haka wannan na nuna mana kenan abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in jifa na farko ne na ran 10 ga wata, wannan kafin gushewar rana ake buƙatar a yi, kamar yadda Jabir ya tabbatar mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a ran 10 ga wata a lokacin hantsi manzon Allah yayi jifa. Amma jifa na bayan ran 10 ga wata 11 12 13, to iya abin da yake sunna kenan sai rana ta karkata, bayan azhar ake buƙatar a je a yi. Daga nan kenan har izuwa dare mutum yakan iya zuwa je. Babu rami lijimari min baqinil wadi. Qala haddathana Muhammad ibn Kathir, qala akhbarana Sufyan huwa Thawri عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن عبد الرحمن ابن يزيد أنه قال رمى عبد الله رضي الله عنه من بطن الوادي فقلت ya aba abdurrahman inna nasan yarmunaha min fawqiha faqal wallazi la ilaha ghayru hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara radiyallahu an sallallahu alayhi wa sallam wa qala abdullah ibn al-walid haddathana sufyan qala haddathana al-a'mash bi hadha wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kaifiyar wato yanda ake jifa an gane ko ma'ana yaya ya kamata mutum yayi sai ce wato babu rami da jimari min badinil wadi wato babi ne wanda ke bayani game da yanda ya dace ayi jifa ta waɗannan ramuka wato shine min badinil wadi wato daga nan cikin kwari an gane ko to amma shi jifan da ake daga cikin wannan kwari yake banta da jifa wanda yake na ran goma ga wata domin ran goma ga wata ana jifa ne ga jamra al-kubra wanda jamra al-kubra in zaka jefe ta to abinda ake bukata ka shigo cikin wannan kwari kenan kurai wanda zaka maida wato shine kamar yanda bayani zai zo gaba zaka maida wato Ka'aba a hagun kinka ya zaman tumina tana damar ka an gane ko kamar misali yanayin yanda muke zauna a nan tabur kin da yake gaban mu a ce shine jamraki idan zamu yi jifa to abin da ya kamata kenan sai in dawo daga nan kudu ina kallon arewa nan yamma nan ne inda Ka'aba take kenan nan gabas kuma shine Mina kenan abin da yake sunna in za ka yi wannan jifa na ran goma ga wata to abin da ake bukata kenan sai ka maida Ka'aba ta zamantu a hagun kinka Mina sai ta zamantu kenan a damar ka shine anan wato Abdurrahman ibn Yazid ke cewa Rama Abdullahi wato Rama Abdullahi min badin luwadi Abdullahi yayi jifa wato daga cikin wannan kwari shin Abdullahi anan ana nihi Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar ko kuma Abdullahi ibn Amr ibn al-As ko kuma Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud kamar yanda bayani ya gabata idan ka ji malamai sun yi idlakin Abdullahi ba tare da sun kayyade ba to ba kowa ba suke nihi daga cikin abadala min sahaba shine Abdullahi dan Mas'ud sannan kuma idan ka kalli sanadin waɗannan duka almajiransa ne irin su Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai daga Abdurrahman ibn Yazid Abdurrahman ibn Yazid yace Rama Abdullahi min badinil wadi Abdullahi dan Mas'ud wato yayi jifa na ran goma ga wata kenan daga nan cikin kwari wanda yake nan kenan jab an gane ko anan Mina fa qultu sai nace da shi ya aba Abdurrahman kinayar sa kenan an gane ko kinayar wannan Abdullahi dan Mas'ud shi kuma Ibn Umar kinayar sa ya ne ne kinayar shi ma Abu Abdurrahman shi kuma Abdullahi dan Abbas Abu al-Abbas sai yace inna nasan yarmunaha min fawqiha lalle wasu jama'a wato suna jifan wannan rami na akaba al-jawratul kubra min fawqiha wato daga kantu kenan wannan bangare na yanda zaka maida Ka'aba wato a hagun kinka mina ta zamanto a damar ka gangare ne kwari ne kenan bangaren can shi kuma wato tudu ne shine yace inna nasan yarmunaha min fawqiha yace wasu jama'a suna jifan al-jamratul kubra min fawqiha wato daga samanta fa qala sai ibn mas'ud yace wallazi la ilaha ghayru na rantsi da ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi wanda wannan ma wata karina ce wanda ta ƙara tabbatar mana daman wannan rantsuwa ce ta Abdullahi dan Mas'ud idan ka koma a cikin hadisin da yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nuqfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayu'ana fayanfukhu fihi ruh thumma yursalu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id sai yace fa wallahi alladhi la ilaha ghayru don haka anan yace wallazi la ilaha ghayru ina rantsuwa da ubangijin da wato babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi wannan kenan halaccin kai rantsuwa lokacin da zaka bada labari domin karfafa labarinka koda ba a rantsar da kai ba sai yace haza maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqara yace wannan inda kuka ga na tsaya nayi jifan nan yace shine matsayin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul baqara cha ya haza maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqara sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam inda kuka ga na tsaya nayi wannan jifa anan aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul baqara wanda daman ibn mas'ud yake cewa yace sura daina gun daya yace sura 70 yace na koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani tsani tsakani na da shi an gane ku kuma yake bada labarin duk wata sura sun san a ina ta sauka kuma ga wa ta sauka a wani lokaci ne ta sauka me zamu iya fa'idanta zamu iya fahimta a karkashin wannan lafazi da waɗancan lafazza da suka gabata mazan shiya yanda suka yi fuci game da tsantsar biyayya da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani aiki na ibada fama suke su yi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yanzu in wani ne yake iya cewa ta ko ina ma sai in yi jifa amma anan da yake ga inda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yayi jifa aka ce masa ga wasu jama'a fa suna jifa ta ce sai ce a yace nan inda ko ga na tsaya yace nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan aka saukar masa wato suratul baqara kenan anan da yace anan in anan aka saukar masa suratul baqara wanda yana tuna da cewa suratul baqara anan ta sauka manzon Allah yana tsaye yaya za a yi ya manta inda manzon Allah ya zo ya tsaya ya yi jifa kenan don haka anan iya abinda ake bukata ga muminai duk abinda za mu yi na ibada to me famar mu yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shin yanzu waɗanda suke jifa daga kan tudu jifar su ba ta yi ba jifar su ta yi to amma wacce tafi ga wanda ya yi tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a wancan hadisi babu da ya gabata shi ibnu umar yake cewa an gane ko kamar yadda nan jabir ibnu abdullahi cewa a ran 10 ga wata lokacin hansi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jifa 11 12 13 sai da rana ta gushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jifa dan haka ita ibada tsantsar biyayya ce iya abinda ake bukata sau da kafa mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to dan haka kasancewar maganar ka ce ga yanda manzon Allah ya wani ya ce a kawai di yanda ka samu dama kai wannan magana mai da ta gefe babu tsantsar biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dan haka shi ibnu mas'ud anan irin yanda suke kirdadar aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah ya tsaya sai da yazo nan ya tsaya sannan ya jifa aka ba shi labarin cewa wasu ga ta inda suke jifa sai ya rantsuwa yace anan inda manzon Allah ya ce a wannan wuri da kowa gana tsaya nan aka saukar masa da suratul baqara kenan don haka anan abinda muke so mu gane jifa na ran 10 ga wata in har mutun zai yi to abinda ya dace kenan ya koma an gane ko bangare wanda yake na kudu kamar misali in a yanayin mu ne ana amma in a yanayin can ne kasancewar kamar yanayin dai kamar yanda muke zaune kusan haka ne a yanayin can idan kana Mina kenan ita Ka'aba sai ta zamanto a yammacin ka an gane shine hagun kinka kenan kamar yanda mu anan a yamma kenan ina muke kallo a zaman nan namu muna kallon arewa kenan kamar Ka'aba a yamma kenan ta koma hagun kinka sannan ita kuma Mina kenan a gabas kenan ta koma damar haka ake bukatar mutun ya sa ramin gaba sannan ya jifa shine anan malam sai yace wa qala abdullahi ibn al-walid abdullahi ibn al-walid yace haddathana sufyan sai yace qala haddathana al-a'mash bi hadha fa'idar wato biyo baye da wannan hanya domin sarraha wato sama na shi sufyan wato daga a'mash an gane ko wanda a waccan hanyar yace qala akhbarana sufyan sai yace anil a'mash to anan sai yace haddathana al-a'mash bi hadha yace a'mash wato shine ya bamu labari wato dangane da wannan hadisi to amma abinda muke so mu gane anan shi matsayin komawa wannan bangare matsayin shi sunna ce mustahabba kenan duk ta inda ka jefa yayi to amma abinda aka fi so kenan ka koma ta wannan bangare Ka'aba ta zamanto a hagun kinka mina ta zamanto a damarka babu ramil jimari bi sab'i hasayat zakarahu ibn umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala haddathana hafs ibn umar qala haddathana shu'ba huwa ibn al-hajjaj al-wasidi al-ataki anil hakam huwa ibn utayba an ibrahim huwa ibn yazid an-nakhai انا عبد الرحمن بن يزيد انا عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى الجمره الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da jifan wato ramin akaba wato da tsakuwa bakwai an gane ko kenan kowane rami abinda ake bukata ka jefe shi da tsakuwa bakwai kenan nan ana magana jifa na farko jifa na rango ga wata da yake rami ɗaya ne ake jifa shine aljamratul kubra idan a sha ɗaya ne da sha biyu da sha uku dukkan ramukan guda uku ake jifa kenan kowane ɗaya zaka jefe shi da tsakuwa bakwai 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 su uku kenan 21 shine anan wato Abdurrahman ibn Yazid ke cewa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda intaha ila al-jamra al-kubra annahu intaha ila al-jamra al-kubra wato ya isa zuwa kenan babban rami lokacin da ya isa ja'ala al-baita an yasari wato sai ya maida Ka'aba wato a hagun kinsa al-alif wal-lam anan kenan lil ahad ba kowane daki ba ake nihi illa dakin Ka'aba kamar yadda Allah ya ce wa izja alana al-baita masabatan lin-nas wa amna wattakhizu min maqami ibrahim musalla abinda ake nihi da al-baita wannan aya ita ce Ka'aba shine yace ja'ala al-baita sai ya maida Ka'aba an yaminihi an yasarihi wato ga hagun kinsa wa mina an yaminihi minako sai ya maida ta a wajen damarsa warama bi sab'in sannan sai ya jefi ramin wato da tsakuwa bakwai an gane ko wa qala sai ya ce haka za rama allazi unzilat alaihi suratul baqara sallallahu alaihi wasallam yace haka yanda kuka ga nayi wannan jifa to haka manzon da aka saukar masa suratul baqara sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam haka ya jifa باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت أن يساره قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت أن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة نعم واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da wato mutumin da ya jefi ramin akaba sai ya maida daki a hagun kinsa menene matsayin sa kenan yayi sunna shine malam sai ya shigo da hadisin da ya gabata wato Abdurrahman ibn Yazid yake cewa yayi haji tare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda fara'ahu yarmil jamratul kubra wato sai yaga Ibn Mas'ud yana jifan wato al-jamratul kubra bi sab'i hasayat, wato da tsakuwa bakwai. Faja'al al-baita an yasari, sai ya maida Ka'aba a hagunkinsa. Wa minan an yamini, minako sai ya maida ta a dama. Thumma qala, sannan sai yace da su, hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara, wannan matsayi da kuwa ga na tsaya na yi jifa, a nan aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suratul baqara. To dan haka kasancewar kamar yanda can ya gabata da tsakuwa bakwai ake jifan ramin, shine kenan malam ya kafa hujja da wannan hadisi. Sannan kuma a nan sai ya sake shigo da hadisin domin ya nuna maka cewa dama wato ake mai da Mina kenan, Ka'aba sai a maida ta hagun lokacin da za a yi jifa. To dan haka kenan yin haka sunna ne, an gane ko? Yin haka sunna ne kenan tsayuwa a nan, amma shi jifan wato matsayinsa wajibi ne. Don haka duk mutumin da ya bar jifa shi ma wannan iya abin da yake kansa, dole sai ya ba da fidiya. An gane, jifa na ran 10 ga wata, da na 11, da na 12, da na 13, kowane jifan yana zaune da gindin kanshi. Mutum idan ya bar ɗaya daga cikinsu, dole sai ya ba da fidiya, in ma ya yanka wato shine rago ko raƙumi ko saniya, ko ya ciyar da miskini 6, ko kuma ya yi azumi 3. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.